ọ dịghị ife ka Chineke, otu ọ masịrị ka ọ dị, dịka anyanwụ ụtụtụ anyị ga-agbake.
Kana gane mu ka amsuro kona ina roke ka don Allah don annabi Allah ka samu jikari imani don wannan wasa muna wasa ne Allah ya taimake mu da harkokin mu da abin da muke nema Allah shine magani karsan wahala ya Allah ya rabbana ka samu jikari
Thank you.